أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بركم لسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان وأنه يجي قرن ما قرن ننسي قباء ذكراتم من عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه idan ba a manta ba darasin mu na ƙarshe mun tsaya a darasi na 22 yau zan mu tashi a darasi na 23 yau muna 19 a 20 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda yi daidai ga watan goma ga watan 8 2020 a kalandar Bature kamin mu shiga karatu mu shiga abinda inda muka tsaya da daga wannan littafin nasu mu majinan barka da sallah barka da sallah Allah sanya ibadin da muka yi a cikin wannan kwanaki goma wanda su ne fiyayyun kwanaki a wurin Ubangiji ɗaya daga cikin su da kwai bana yini na 9 da watan Zulhijja Allah sanya duk abin da muka yi karbabbe ne kuma Allah ba mu ladan shi kuma Allah sakanta mana da shi da gidan aljanna kuma nake wa kaina da ɗan uwana dukkan mu barka da sallah kamun mu shiga karatu ta sura fadakar da kawo da mu akan wata mas'ala mas'ala ce wadda bamu dauke ta akan wani abu ba ko kuma muke bada ta ba a wurin ta ba muke dora ta ba inda ta dace a dora ta ba mice ce mas'alar sirri abinda ranmu take so shi ne muke aikatawa idan muka aikata sai mu dawo mu nade bayan wannan sai mu ce a ai shedani ne ya ruɗe mu muka aikata mun kuma ba shedani bane ya ruɗe mu ba ba wani abu bane ba illa sirranmu ne muka aikata dan muka diba dan mu gani malamai su da yawa suna bayani akan menene sirri dan muka dauka dan mu ga Ibnul Qayyim a cikin Rawdatul Munazirin dan Rawdatul Mustaqim cikin sharhi na 429 yake mana bayani menene ake kira da sirri sirri yake cewa huwa mailu tabai ila mala ila mayu la'in shi shine mutum ya karkata ga abin da ran shi take so ga abin da yake gani ya dace ya aikata wannan shi shine ake kira da sirri kamar yanda muke dauka kullun idan muka aikata wani abu sai mu ce a kaza ai shi kaza kaza ne idan muka diba a cikin suratul qaf ubangiji yake mana bayani wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci mutum kuma mu muka yi sanin abin da ran shi take mai wasuwasi kene idan muka dauka zan mu gane a duk abin da muke aikatawa abin da ranmu ne take tafiya kamar yanda hadisi sahihi wanda yake bayyana mana hakika ubangiji ya sanya ya kewaye aljanna da abin da rai take kyamata kuma ya kewaye wuta da abin da rai take so kina abin da ranmu yake so shi ne zai jamu kamar kuma idan muka dauka manzo Allah yake cewa kowa daga cikin al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda yake sai wanda yake shi shine wanda yake aikatawa ya bi sirran shi yake aikatawa gashi nan zan mu dauka mu yau da gobe muna ce ibada sallan nan azumin nan zakkan nan duk wani nau'ika na ibada muna yi amma dai zan mu gani wani sa'in mun karkace mun bi ma abin da ranmu take so mun ma ubangiji ne shi kuma mun sani abin da yake dacewa idan bawa idan ya ma ubangiji ne shi laifi ya koma zuwa ga shi abinda yake nuna mana lalle duk abinda muke yi ran muke take tilasta mu take tunkuda mu a wurin saboda idan muka tafi wurin Ubangiji mu ba wai wanda ya tunkuda mu ba wanda muke zargi dalilin shaydanin nan dalilin shi na aikata ba shi za a ma muhasaba ba shi za a ma za a kubanta ba akan abin da ya aikata ba ran wannan tamu ita za a kubanta idan muka leka cikin suratul isra Ubangiji yake mana bayani iqra kitabaka fa bi nafsika alyawma alayka hasiba wani ka karanta littafin ka ya isa kama ranka hisabi waye za a ma hisabi ran wannan ita ce za a ma hisabi saboda ita ta tunkuda ka ita ta sanya ga ka aikata wannan abu haka idan muka dauka cikin kafir Ubangiji yake mana bayani alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat lazum alyawm Ubangiji zai ma kowace rai sakayya akan abin da ta aikata ba a ce ba wani abu za a ma sakayya ran nan ita za a ma sakayya haka dai idan muka leka ayoyin yawa suna mana bayani kamar cikin suratul mudassir da yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina lalle kowace rai za a kama ta ne da akan abin da ta aikata mi aka ce rai aka ce ba wani abu ba ran wannan ita ce za a kama haka idan muka leka cikin nazi'at Ubangiji yake mana bayani wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa duk wanda yake tsoron tsayuwa a gaban Ubangiji ya hana ranshi akan abin da rai ya hana kanshi akan abin da ranshi take so to wannan hakika zai shiga fa innal jannata hiyal ma'wa lalle aljanna ita ce makomashi mi aka ce ya hana ranshi akan abin da take so haka idan muka leka cikin suratul takwir Ubangiji yake ƙara mana bayani alimat nafsum ma ahdarat lalle rai ta san abin da ta aikata abin da ta zo da shi a gaban Ubangiji haka yana mana bayani Ubangiji sosai a cikin wannan a cikin alqur'ani lalle wannan ran ita ce za a ma muhasaba na daga abin da ta aikata haka malamai sun yi bayani akan ita wannan ran mafi yawan mutane lokacin da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo yanzu sai aka dubar duwan su gumaka da ake bauta ma duwan su shaydanne da ake bauta ma duka aka mida su ke ai kan manta lokacin manzon Allah garin Makka ake yake da tare ita Ka'aba a tsatsake take da gumaka kowa da gumcin shi wa'ansu suna bauta ma Lata wal Uzza wa'ansu kuma Yahusa Ya'uqa wa Nasra kowa ga irin abin da yake bauta ma yanzu bayan da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan aka mida su baya yanzu me yake bauta ma sarrai yake bauta ma Ubangiji yake cewa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wai wanda ya dauki sarrai shi shine abin bautar shi mun dauki sarrai shi ne kuma abinda muke bauta ma abinda raina take so to zan kashe ko nawa ne dindan in samu wannan abu shi ne kuma rayuwar mu mafi yawan mu akan haka rayuwar mu da muka dora akan haka sarrai abinda rai take so shi ne ake yi ba kenan Ubangiji yake bayani lalle abu ne wanda ya kamata mu yi nishanci shi abinda shari'a ta dora mu akan shi ni kokari mu nazarce shi abinda ran mu take so ba lalle bane zai kasance shi ne ya dace da abinda Ubangiji ya yarda shi ba kenan duk abinda ya saba ma abinda Ubangiji yake so ko da ran mu tana so to mu kokari mu nisanci wannan abu haka idan muka dauka mu dauki kissa wannan Qabila da Habila ɗiyan annabi Adam me ya sanya suka kai su ga haka ɗaya dan uwan ya kashe dan uwan shi san rai ne ba wani abu ba kuma kalkashin wannan Ubangiji yake cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a saboda wannan aka rubuta wa bani isra'ila lalle duk wanda ya kashe wani ya kashe wata rai hakika zai samu sakamakon abinda shi wancan yana da iyalaihin abinda wannan ya aikata saboda sarrai shine farkon kisa da aka yi akan doran kasa sarrai kuma shi ya kawo haka kenan idan muka leka za mu gani mafi yawa muna zargin shaidani idan mutum ya yi kai wallahi rubin shaidani ne sai ya yi aikata ba rubin shaidani ba ne ba san zuciya ka ce ya sanya ka aikata wannan abu Allah ya kare mu daga sarrai kuma Allah sanya ga abin da muke yi ni shi dan Allah kamar yanda cikin wannan kissa annabi Yusuf idan muka dauka suratul Yusuf Ubangiji yake mana bayani wa ubarri nafsi innan nafsa la amaratun bisu hakika rai kullun tana umurtan mutane ne tana umurtan masu su da su aikata laifi lalle rai kullun umurtan mu take yi mu aikata zunubi sai dai illa mar rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kanshi ya kiyaye shi da wannan abu ina abinda nake jan hankalina da hankalin mu da kaina da ƴan uwana lalle mu nisanci sanzuciya sanzuciya shi shine wanda zai kai mu ya kai mu da wata mota kuma ya ajiye mu a cikin ya gaza mai domin abu ne wanda kuma ubangiji yayi bayani akan shi lalle bi ma san zuciya shi shine ya halaka waɗanda suke cin gaba da su Allah kiyaye mu daga wannan zan mu tashi a babu sabu shine babu hudurun nisa'i almasjid babu mai bayani akan halartar mata masallaci halattar mata masallaci ina idan muka dauka da kai hadisin da muka karanta kamun wannan muke bayani lalle mun samu mata suna halattar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallar asubahi da su ana sallar isha'i da su wannan hadisin yake cewa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنع عنهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنع عنهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وأن حديث وأن إمام البخاري يفتر شيء أتكن صحيح الجامع أتكن كتاب الأعزال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد bayi wanda yake bayani akan idan mata ta nemi izini a barta ta huta masallaci to a barta ta huta idan muka leka juz'i na 1 shahida 107 shahida 173 hadisi ne lamba ta 873 yake cewa hadisi ne wanda aka samu shi daga Salim bin Abdullah bin Umar an abihi kana abihi Abdullah bin Umar haka shi ma Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin Kitabus Salat babu khurujun nisa'i ila almasjid babu wanda yake bayani akan mutar mata zuwa ga masallaci idan muka leka juz'i na 2 shahida 132 hadisi mai lamba ta 442 zan mu samu hadisin kuma shi ma ya same shi daga Salim an abihi huwa Abdullah bin Umar yake cewa an samu wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar Abdullahi bin Umar idan ba a manta ba kamu wannan darasin da mun yi bayani wane ne Abdullahi bin Umar shine Abdullahi bin Umar bin al-Khattab bin Muslim bin Nufayl bin Abdul Uzza Abu Abdurrahman ya kasance Abdullahi bin Umar yana daga cikin wanda suka musulunta ya musulunta tare da baban shi Umar bin Khattab kamun ya balaga idan sun ya dauki musulunci tun kamun a fara ruhu jami zunubi ko kuma wani makamancin su yake cewa kuma yayi hijira lokaci da suka yi hijira tare da baban shi Umar bin Khattab an tambaye Nafi Maula ibn Umar ake ce mai menene ibn Umar Abdullah ibn Umar yake aikatawa a gida yake cewa abinda Abdullah ibn Umar yake aikatawa a gidan shi ba wani wanda zai iya yake cewa to menene yake yi yake cewa a gidan shi abinda yake yi arwalla akan kowace sallah sannan karatun alqur'ani shine abinda kullum yake aikatawa a cikin gidan shi shine Nafi yake cewa abinda yake aikatawa kowa bane ba zai iya ba idan na wadi muku ma ba iya shi ba za ku yi ba saboda Abdullah ibn Umar kurmi yayi arwalla yayi sallah akan kowace arwalla duk sallar da za yayi sai ya mata arwalla sannan bayan haka kuma ya dauki musafin shi ya dauki alqur'ani ya karanta shi shine kuro abinda yake yi Abdullah ibn Umar ya mutu a shekara ta 73 a wani kauli ya mutu a shekara ta 74 idan muka leka a sirqatu na ibn Ibban juz'i na 3 shahina 209 zan mu samu bayanin wane ne Abdullah bin Umar haka a cikin siyaru alamin nubala shi ma juz'i na 3 shahina 203 zan mu samu wane ne a cikakken bayani na Abdullah bin Umar yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi ne tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ila almasjid idan ɗayanku matar shi ta nemi izinin huta ta yi a masallaci fala yamna'u ha kada ya halatta idan mata ta nemi mijinta ta nemi izini a wurin mijinta zan huta zan tafi masallaci sallah ku kada ya halatta yace qala shi abdullahi salim yake cewa fa qala bilal bin abdullah bilal dan abdullahi yake faɗi kenan da ne da abdullahi bin umar a cikin iyan shi idan muka dauka shi ma Allah ya bashi tawazzuf maza wanda suke summa addini hidi ba akwai salim akwai abdul akwai bilal yake cewa wallahi la namna an lahunna wallahi zan mu hana su tafiya masallaci ga abinda manzon Allah yace kuma ga abin da shi Bilal yake faɗi amma dai wadin da yake yi abin da wanda ya zo mai kai tsaye an yi magana lokaci daya shi Bilal sai ya bada amsa saboda irin abubuwan da yake gani na canjin halaye daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin shi wane ne Bilal Bilal tabi'i baban shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi zan mu hana su yake cewa qala salim yake cewa fa aqbala alayhi abdullah shi baban naji sai ya juyo zuwa gare shi shi bilal eh fa sabbahu sabban sayyi'an sai ya yi wa ansu magana wa ansu mumunan magana idan aka ce asab shi shine ake kiran shi zagi magana wanda take mumuna shi baban sai ya ma dan nashi magana wanda take mumuna ya zage shi zagi wanda yake kautar zagi wanda yake mai tsanani yake cewa ma sami'tuhu sabbahu misluhu qabl bin taba jin shi ba yayin zagi irin wannan zagin ba yayin magana mummuna irin wannan magana ba yace wa qala sai abdullahi bin umar yake cewa ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namna'annahunna ina baka labarin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada a hana su idan sun tambaya idan sun tambaye izini kana ce mu da a wallahi za ku hana su dalilin da ya sanya shi abdullahi ya zagi yama dan nashi magana wanda take mumuna ya zai ana ce maka manzon Allah ya ce kai kana cewa a ga abin da ku ja idan muka dauki hadisin a dunkule zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni duk macen da aka ta nemi izini a wurin mai gidanta na za ta huta ta yi masallaci ta bauta wa Allah to hakika mai gidan bai kamata ba ya hana ta bai kamata ya tsare ta a gida bai ci mata a ba ta fita saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan muka leka zan mu gani wannan Bilal da ga Abdullahi bin Umar yayi bayani yace wallahi za su hana saboda ne wannan bayanin saboda kasancewar changing halin da aka samu na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan lokacin idan muka dauka daga lokacin manzon Allah zuwa su lokacin su mata suka yi yawa da suka yi yawa kuma mata suke daukan afara suke daukan kawa suke daukan ado kafin su fita sabani matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da muka karanta sai Aisha take cewa suna huta daga masallaci su bayan sallar asuba mutalaffi'atun bi murudihinna suna lullube da mayahan su wata bata iya gane wata saboda jiki lokacin da ya canza yanzu sai suke huta suke daukan kawa suke sanya wa'ansu abubuwa wanda suna iya jin hankalin mazaje wanda za su huto wani kuma wanda za su haɗu da su kan hanyar ta masallaci shi sai ya abdullahi bilal ya yi bayani ya ce a wallahi za mu hana su saboda iya kishi da yake iya daukar hankalin da mata suke yi a kan maza na ka'ate a samu aka ci wurin boto ubangiji kina idan muka leka wannan hadisin zan mu gani da kwai ci gaba ya ce wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na imamu muslim yake cewa la tamna'u ima allahi masajid allahi kada ku hada bayin allah mata zuwa masallatai ya na Allah idan suka nemi huta ku bar su su huta su tafi masallaci sai dai mas'ala da kwai mas'ala wadda tana da muhimmanci sosai idan ya kasance a hutar su da kwai amfani idan ya kasance hutar su tana aiwar da wani abu wanda zai kawo hatsari ko zai kawo cikas ga mazaje ko kuma ya kawo cikas ga ibada to mafi kyau a bar su a gida kada a bar su su huta in dai a hutar su da kwai wata fitina idan muka leka wannan hadisin zan mu gani da kwai mustahabbancin duk lokacin da mace ta nemi izini a barta ta huta masallaci a barta ta huta kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini ne ga mazaje idan ya musu murni idan matan sun nemi izini a bar su huta saboda kasancewar a lokacin nan babu wata fitina mata ba su daukan kawa idan lokacin da za su huta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka dauka nan zan mu gani lalle wai menene aka bada huta sallah idan suka nemi izini za su huta sallah ko a ba su damar su huta amma dai sabanin haka ba lalle bane ba a ringa diba maslaha ko ruhun su ya dace a huta ko bai dace a huta ba idan ya dace a bar su huta idan kuma bai dace ba wani idan ana tunanin wata fitina to koda unguwa bai kamata ba a bar su huta ba sai wata matsala malamai suna bayan da suke cewa shin ya halatta kamar su huta yin wani wa'azi ko kuma su huta iri a ƙila malamai sun ce shi ma irin wannan matsala idan sun nema a bar su huta to a bar su huta wani neman ilimi ne makaranta ne za ta ko kuma jin wani wa'azi ne za ta fita ana iyawa a bar su saboda akwai hadisin Ummu Afiya hadisi ne wanda Imam Bukhari shi ma da Muslim duka suka rawaito shi yake cewa manzo Allah ya yi umarni da a bar mata su huta iji ko kuma makamancin wannan sai babi na gaba yake cewa babu sunnatul ratiba wa ta'kidu raka'atay sunnatul fajr wa fadluha babi wanda yake bayani akan sunnoni wanda suke ratibai sunnoni kenan nafiloli wanda ake yin su bayan su ko kuma kamun sallah ta farilla ko kuma bayan sunna da farilla kuma wa raka'atay sunnatul fajr kuma da raka'o'i guda biyu da ake yi na nafiloli na sallar al-fajr kenan raka'atay al-fajr raka'o'i guda biyu da ake yi na sallar da raka'atay al-fajr kuma yace wa fadlu ba kuma da farilla idan muka leka idan mu gani ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma'azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa an sunafiloli wanda za su rinka yi nafilolin nan suna iya kasance musu daga daraja ne ta gangaren zunubi ko kuma cike gurbi ne akan wa'ansu salloli da aka yi wanda ba su cika ba idan muka dauka nan mu gani da kwai raka'o'in da ake yi rakatan al-fajr da kwai wanda ake yi kamun sallar azhar da kwai wanda ake yi bayan sallar azhar da kwai wanda ake yi kamun sallar al-asr da kwai wanda ake yi kamun sallar magriba da bayan sallar magriba kamun sallar isha da bayan sallar isha sai da su ne wanda ake cewa su ar-rawatib as-sunanur rawatib sunnoni wanda suke na bayan salloli na salloli na farilla sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lazumta wannan sunnonin sai dai idan ya kasance a cikin bulaguro yana sanar da su zai yi su sai dai sallah wannan rak'ata ne alfajr ita ce kadai aka samu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bulaguro yake lazumta ta amma dai bayan su wannan idan yana tafiya to yana sanar da su baya wala yake cewa alhadisu tasi'u wal khamsu hadisi ya 50 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها wannan hadisin an samu shi daga Salim da Abdullah ibn Umar idan muka leka cikin Sahih Bukhari zan mu same shi a babu tahajjudi bil layli babu ma ja'a fi tatawwu'i masna masna babu wanda yazo akan lalle salloli na nafila guda biyu ne idan muka leka juz'i na biyu sharhi na 56 hadisi bi lamba ta 165 kuma a wannan hadisi an sami shi daga Salim bin Abdullah yake cewa sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rak'atayn hakika na sallata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rak'o'i guda biyu qabla zuhri kamun sallar azhar yace wa rak'atayn ba'daha da rak'o'i guda biyu bayan sallar azhar yace wa rak'atayn ba'da aljum'a da rak'o'i biyu bayan sallar juma'a وركعتين بعد المغرب دركوني غدابي باين صلاه المغرب وركعتين بعد العشاء دركوني غدابي باين صلاه العشاء yace wa fi lafz a wani lafazi na imam bukhari idan muslim yake cewa fa ammal maghrib wal isha amma dai kaga sallar maghriba da sallar isha wal fajr da sallar asbahi yace wal jum'atu da sallar juma'a fa fi baitihi yana sayyana sallata sune wannan rak'o'in guda biyu a cikin gidan shi wa fi lafz lil bukhari daga lafazin bukhari anna ibnu umar lalle ibnu umar abdullah ibn umar yace haddathani hafsa hafsa ta bani labari wace ce hafsa ita ce dan uwarshi biyau umar bin khattab hafsa bintu umar bin khattab bin nufayl bin abd al-uzza yan dan uwa ce ga abdullah bin umar dan uwa ce ga abdullah dan umar dan muka leka hafsa mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su ne wanda ake kira ummahatu al-mu'minin uwayen mu'minai duk wani mu'mini uwa take gare shi idan muka dauka zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aramita bayan wani wanda ake cewa Khunais bin Khuzafa bin Khuzafa Khunais bin Khuzafa bayan sirrabu a afwan bin sanni ba dan kalin su uwa ce take ko kuma mutuwa ce ban tsaya ba akan wannan ba bayan ta armi Khunais bin Khuzafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya arme ta a shekara ta uku daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ya Umar ta mutu a shekara ta 41 a wani kauli aka ce ta mutu a shekara ta 42 wata mata ta mutu a shekara ta 45 idan muka lisa al-isawa fi tamyizis sahaba zan mu samu cikin bayanin da rizqi na bakwai shahi na 581 haka a cikin taqribut tahzib da Ibn Hajar kuma yayi bayani wace ce Hafsa ummu al-mu'minun a shahi da 1349 take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Umar yake cewa haddathani hafsa hafsa ta bani labari da ɗan uwarshi annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kana yusalli sajadataini khafifatain ya kasance yana sallata wa'ansu salloli wanda suke bisu da tsawo khafifatain kenan mara tsayi بعدما يطلع الفجر باين الفجر ياتيته وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها سيدي يا كسنتي وانا اللوكة عندما انزل الله يكي صلاة وانا نسلول وانا بسنة ايه يتي اللوكة ايه وانا بنا شقا جدا منزل الله صلى الله عليه وسلم كم كدرت وانا حديثا ما عنشي adunkule yana mana bayani ne lalle da kai wa'ansu sunnoni na sunnoni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumce su sune raka'a guda biyu kamun azhar da raka'a guda biyu bayan azhar da raka'a guda da raka'a guda biyu bayan sallar juma'a da raka'a guda biyu bayan sallar magriba da raka'a guda biyu bayan sallar isha'i kuma wannan su sune ake kira da ar-rawati as-sunan ar-rawati yace amma dai idan muka dauka riwayar Bukhari yake mana bayani dan dai wa'annan da magariba da isha'i da asbahi da juma'a manzon Allah bai sallata su a masallaci yana sallata su ne a cikin gidan sai bayani akan babin da Hafsa ta mai ba Abdullah ibn Umar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata rak'atan al-fajr bayan al-fajr Abdullahi bin Umar yake mana bayani ya kasance lokaci ne wanda bai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ya dace da umarnin Ubangiji sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin suratul Nur yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yasta'zinukum alladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughu al-hulma minkum thalath marat min qabli salati al-fajr kamun sallar al-fajr ba shiga gidan mutane aw min ba'di salati wa min ba'di zahir wa min ba'di zahirati wa min ba'di min ba'di salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati, lokacin da kuke aje kuke fitar da kayan ku bayan garjin rana kenan, bayan sallar azhar, wa min ba'di salati al-isha, da bayan sallar isha. Wannan lokuta ne wanda Abdullah ibn Umar, duk da kasancewa ba matan manzon Allah Muharrama shi ce, yana da incin ya shiga ɗakin ta, amma dai a irin wannan lokacin bai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kinai idan muka jiba wannan hadisin, zan mu gani lalle mustahabbancin yin wannan rak'o'i, wannan nafilolin da ake yi, kuma da iyakacin a bada himma a kansu, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin su. Idan muka ɗauka muka jiba wannan hadisin, zan mu gani an gudda mana daga cikin salloli wanda aka farlanta mana, nan ba a ambaci ba sallar la'asar ba. Inan nan zan mu gane lalle bacci daga cikin wanda aka akkada a yi sallar nafila kamun su a cikin wannan riwaya. Lalle kuma idan muka leka zan mu gani wa'innan ya keɓanci wannan salloli guda hudu, sallar al-fajr, sallar asubahi, rak'atan al-fajr da raka'a guda biyu bayan sallar magriba da bayan sallar isha da bayan sallar juma'a, yana sallata su ne a cikin gidanci. Kuma mafi kyau mutum idan ya bar masallaci ya sallace su a cikin gidanci, to ta hilada, saboda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Kuma idan muka leka wannan hadisi zan mu gani yana mana bayani akan lalle manzon Allah bai tsawaitawa a salloli guda biyu wanda ake jin sarkata da bai wanda yake yi bayan al-fajr ya ke. Haka idan muka leka zan mu gani wannan hadisi yana karfafa hadisi wanda yake sahihi, hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi mai lamba ta 415, wanda yake mana bayani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar raka'a hudu kamun sallar azhar, kuma yana sallatar raka'a biyu bayan sallar azhar. Zan mu gani mafi yawa wannan ita ce sunnar da muka yi aikatawa, amma dai wannan ita ma tana daga cikin dukkan hadisai ne wanda suke sahihai. Idan muka ɗauka zan mu gani waɗannan sallolin da ake yi, wanda mutum wanda zai yi kamun lokacin kamun ya sallaci sallar shi ta farilla, haƙiƙa zatta hayya a shi ne, zatta me kamar introduction din sallar da zai yi, wani zai ba shi ladan da. Kuma idan ya aikata sallah ya yi wannan sallar guda biyu, raka'o'in nan guda biyu su kuma wannan su cike guraben sallar shi wanda ya yi farilla, abinda bai yi ba ne, sai shi sanya aka sanya mana wannan sunna. حديث جسدٍ حكيت وأن عائشة رضي الله عنهما قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من النوافل أشد تعبداً منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأن حديث أنس مشدع عائشة إمام البخاري يا إسناد. وأن حديث أنس مشدع سعد بن هشام. Idan muka leka sahihu Bukhari zan mu same shi cikin babu tahajjud billahi, babu ta'awud raka'atay al-fajr, wa babu ta'awud raka'atay al-fajr. Idan muka leka shi cikin nabi shafi na 57 hadisi ne lamba 169. Haka shi ma Imam Muslim, idan muka leka kitabul masajid wa mawaqi'us salat, babu istihbab raka'atay sunnatul fajr, babu wanda yake bayani akan mustahabbancin yin raka'o'i guda biyu bayan ketawa azhar. Shi na biyu shafi na 160 hadisi mai lamba ta 725, hadisi ne wanda nace ya an same shi daga anya sa'ad bin hisham, daga Aisha yarda Allah shabbata a gare ta, Aisha ya siddiqa, kuma ita kanta siddiqa ce. Yake take cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in min an-nawafil, manzon Allah bai kasance ba akan wani abu ba na daga nafiloli, a sharhu ta'awudan, wanda yake lafiya su, wanda yake aikata su ko da yaushe, minhu ala raka'atay al-fajr, kamar raka'atay al-fajr, raka'o'i guda biyu bayan ketawar al-fajr. Kenan babu an su salloli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike alƙawari akan su, yake yi ya lazumce su, bai yarda su kubce mai kamar raka'o'i guda biyu na bayan ketawar al-fajr, wanda ake ce musu raka'atay al-fajr. Yake cewa fi lafzin da Muslim, na daga lafazi na Muslim, yake cewa raka'ata al-fajr, raka'o'i guda biyu na bayan ketawa al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha, sun yi alheri da abin da duniya da abin da yake cikin duniya. me yasa mu gani iya muhimmanci da aka baiwa wannan raka'o'in nan guda biyu wanda ake yi bayan ketawa arziki, kuma idan muka leka wannan hadisin na Aisha lalle yana tabbatar mana lalle wannan raka'o'in guda biyu hakika sun yi komai na duniya da abin jirgin duniyar da abin da yake tsita alhamdulillah. Kamar yadda wata riwaya yake cewa innahuma khayrun min ad-dunya wa ma fiha, lalle sun yi alheri da abinda da duniya da abinda yake cikin ta. Dan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya ta Muslim daga hanya Hafs da daga Ibn Jarir yake cewa ma ra'aytuhu ila shay'in min al-khayri asra min ar-rak'atayn ila ar-rak'atayn qabla al-fajr, yace ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rigaya akan wani alheri ba kamar rak'o'i guda biyu wanda yake ragayen wanda yake yin su rak'o'i wanda bayan al-fajr yake to, yace hatta lokacin da aka kawo ma mutun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganima to bai rigaya kamar yadda yake rigaya sallaci wanda rak'o'i na al-fajr. Rakawoyi ne wanda suna da mahimmanci sosai akan rayuwar mutum ta yi ta yi alheri akan duniya da abin da yake cikin ta. Idan muka leka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwaya ta gabata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sajadatin khafifatin, sai rakawoyi ne sujada guda biyu ne manzo Allah yake yi, rakawoyi ne guda biyu manzo Allah yake yi wanda bisu da tsawo gajeru ne sarfa. Idan muka leka zamu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Muslim hadisi mai lamba na 726 riwaya ta Abu Hurairah yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rak'atayn al-fajr, rak'o'i guda biyu da yake yi bayan kitawa al-fajr, yace ya karanta da qul ya ayyuhal kafirun a rak'a ta farko, sannan rak'a ta biyu ya karanta qul huwallahu ahad. Wata riwaya ta Aisha ita take cewa ya kasance manzo Allah idan yayi sallar har hukunci nake shin manzo Allah ya karanta Fatiha ko bai karanta Fatiha ba, saboda gajarci wasu saboda bai ja a cikin wannan sallolin wannan rak'o'in nan guda biyu, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne daga al-fajr ya keto kamin ya tsaya sallaci. Wata riwaya manzo Allah yana yin su sannan ya yi dan kishinbide sannan kuma ya fita ya tafi ya yi sallah. Wata riwaya kuma Aisha ta ce yana mata hira kamin da wuta sallah bayan ya sallaci rak'atayn al-fajr. Riwaya Abdullah ibn Abbas shi ma Muslim ya kawo hadisi mai lamba ta 727 yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a rak'atayn al-fajr da wannan ayat da take cikin suratul baqara, qulu amanna billahi wa bil rasuli, sannan ya karanta amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun a rak'atayn. Haka Abdullah bin Abbas ya sake rawaito mana wani hadisi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa aya a cikin suratul baqara, ita ce qulu amanna billahi wa bir rasuli, sannan a aya ta biyu yana karantawa qul ta'alu atlu ma ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum, aya da zai cikin suratul ali imran, aya ɗaya ce yake karantawa. Ina idan muka dauka mafi saukin shi mutun ya karanta qul ya da qul huwallahu ahad ya baka shi lafiya, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaita mutane akan wannan rak'o'i guda biyu kamun sallar asuba bayan ketawa al-fajr sun yi duniya da abin da yake cikin ta, kenan wannan falala ce gara basa ce wanda ya kamata mu zance ta mu yi kokari duk lokacin da mutum da ya tashi sallah kamun ya huta daga gidan shi ya yi kokari ya bada wannan rak'o'in guda biyu ya samu alherin da yake cikin duniya da abin da yake cikin ta, saboda wannan rak'o'in hakika sun yi duniya da abin da yake cikin duniya. Idan mutum kuma aka yi katari bai samu ba wuri ya kurace mai to yana iyawa bayan sallah asubahi ana gane sallah ya tashi ya bada wannan rak'o'i guda biyu, kamar yadda wancan karatunmu na baya muka karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wanda muke bayani wanda an hana yin sallah bayan sallah asubahi sai dai rak'o'i wanda suke zawatu al asbab. Muka yi bayani muka ce manzo Allah ya samu wani sahabi bayan sallah asubahi ya tashi yana rak'a guda biyu, manzo Allah ya tambaye su wannan wa yake ce mai bai yi baraka a rak'atayn al-fajr ba a gida ba sai har lokacin sallah ya gabata, sannan bayan sallah ya ci sallatarsa. Manzo Allah ko bai ce mai kuri ba, kenan manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka. Kenan mu yi kokari mu bada himma akan wannan rak'o'in guda biyu. Mu leka mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sarrafa da kowace sallah kowace sallah a cikin bulaguran shi kowace nafila da yake yi sai dai raka'ata da fajr shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida ko kuma a cikin bulaguro sai ya sallace su kuma haka manzo a wannan hadisin Aisha hadisin da Aisha hadisin da ruwayan Muslim yake cewa bai taba ganin ma Aisha rage ba taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rigaye akan aikata wani alheri kamar wannan kamar sallata raka'ata ni alfajr sabida sun yi duniya da abin da yake cikin ta alheri Allah ba mu ikon sallatar ta sai babi na gaba yau hadisan namu ɗan ƙanana ne babi kurum muke shiga yake cewa babu al'azan wal iqama babi wanda yake bayani akan kiran sallah da tayar da iqama idan muka dauki abinda ake ce ma kiran sallah kiran sallah halishin larabci shine malaman duga suke cewa ai shine ai al-ilam shine sanarwa a sanar a shelanta a ra'ayi abu kaza shi shine ake kira al-azan a shelanta kamar yadda ubangiji yake cewa a cikin sura wa azaru billahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajji al-akbar anallaha bari'un min al-mushrikeena wa rasulihi lalle an shelanta daga lokacin hajjin wanda da aka yi lalle Allah da manzanci sun kubuta sun nisanta da mushrikai da mushrikai haka kuma wa'azzin jinnas bil hajji ka kiraye ka shelanta mutane da aikin hajji shi kuma wannan a cikin surar al-hajj amma dai malaman shari'a suke cewa idan aka ce maka al-azan kiran sallah shi shine a sanar da mutane al-i'lan bi dukhuli waqti as-salati al-mafruza bi alfazin makhsusa shi shine a shelanta lalle lokacin sallah wanda aka farlanta yayi kuma a yi shi da wa'an salafunza wanda suke kebantarci kenan ba komi bane ba ake zawa a ce a an yi kiran sallah mutane ku fito ku zo ku yi sallah za a kai an ce mai wannan kiran sallah ba a ce mai kiran sallah ba tilas sai an sanya wannan lafizin wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka samu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya to me ya kamata mu sanya shi kamar ya kasance shi ne abin da za a iya kiran mutane su taho masallaci su zo su sahadu su yi sallah kowa yake bayani a kaza ya kamata a sanya kaza ya kamata a sanya a aka wayi gari a cikin su da kai sahabin da ya tayi bulaguro ya akwai yayi ayyin mulki shi shine Abdullah ibn Zaid al-Ansari yayi mulki ana lankana mai kiran sallah da yayi wayi gari yanzu yake bayyana wa manzo Allah ga abin da yaji manzo Allah ya ce to lankana ma Bilal sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lankana mai wannan kiran sallah saboda yayi su babban murya ya ringa ma mutane kiran sallah idan muka dauki kiran sallar nan zan mu gani ya kumshi wa'ansu abubuwa wanda suke muhimmai sosai a cikin rayuwarmu ta yau da gobe matsayin mu na musulmai na mu'mini idan muka dauka zan mu gani ya kumshi aqida shine kadai ta ubangiji tauhidi kenan saboda idan muka dauki muka ce Allahu akbar zan mu gani da kai yana tabbatar mana lalle ubangijin nan da kai samu ubangiji kuma yana tabbatar mana siffa wanda take bin girma ta ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan shi idan muka dauki kiran sallah zan mu gani da kai sheda guda biyu a cikin kiran sallah shedawa lalle babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aikaci kenan zan mu samu tabbacin lalle wannan addinin da muke yi wajibi ne da kai da wajibi ne mu tsaya akan tauhidi wanda yake kadai ta ubangiji wanda yake tsantsa haka kuma yanda yana da kai tabbatar lalle manzon Allah dan ma'aiki ne ga ubangiji kuma haka idan muka leka zan mu gani suna wannan sheda guda biyu suna kore duk wata shirka ga ubangiji idan muka dauka abinda ya hana kafuran makka su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka musu bayani a wane ne mai fitar da tsarrai wane ne mai sabkar da ruwa daga sama wane ne mahalicin wane ne kaza wane ne kaza wane ne yake tseratar da ku lokacin da kuka shiga cikin kofi sai su ce a babu kowa in ba ubangiji ba to ina ne aka samu cin karo shi shine a kadaita ubangiji kenan idan muka dauki la ilaha illallah suna tabbatar da tauhidur rububiyya da tauhidul al-uluhiyya tauhidul uluhiyya kuwa shi shine wanda ya hada su Abu Jahl su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine wanda ya kai su gidan wutar jahannama amma dai bangaren tauhidur rububiyya na lalle ubangiji shi shine mai sama shi shine mai kasa shi shine mai tsirrai shi ne mai fitar da tsirrai shi shine mai saftar da ruwan sama duka wannan sun yi imani da shi wani sai ne mu ce a wa'incan ma gauran ma da suke zamanin da manzon Allah sun yi wa'ansu a cikin mu imani saboda su sun yi imani da tauhidur rububiyya wasu kuma daga cikin mutanen mu zan mu gani rububiyyan ma ba su imani da ita ba kai da wannan kore ta suke haka idan muka dauki wannan kiran sallar zan mu gani kira ne ake lokacin da ladani yake ce mana hayya alal fara yana kiran mu ne mu zo mu samu wani rabo daga wurin ubangiji alƙawarin da ubangiji ya mana lalle wannan alƙawarin mu yi kokari mu taho mu same shi mu samu ladan da yake cikin shi haka idan muka leka zan mu gani malamai suna bayani akan hikimomi sanya ake kiran sallah idan muka dauka lalle kiran sallah yana bayyana lalle wurin nan fa da kai musulmai wani sha'awani shi'ara ne wani slogan ne ko wani drapo ne wanda yake nuna wa lalle wurin nan da kai musulmai kuma haka idan muka leka zan mu gani yana bayyana mana kalmar tauhidi ashhadu an la ilaha illallah kuma zan mu gani kiran sallah yana tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiran sallah yana sanar da mu lalle lokacin sallah yayi mu zo mu hadu a wurin da ya dace mu hadu ni sallah dan mu samu ladan jami'i kamar yadda muka yi bayani wannan karatunmu na baya salatul fard salatu bil jama'a tafdhu min salatil fard bi 27 daraja sallah a cikin jami'i ta yi lada da daraja 27 akan sallar mutum daya a gidan shi ko kuma a kasuwanci idan muka dauka zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai riwaya ta Bukhari da Muslim hadisi mai lamba na 1590 hadisin da Abu Huraira ya rawo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wa safil awwal da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da sahu na farko yace summa lam yajidu illa an yasahimu alaihi lasahabu yace kuma da suka zo masallacin ba san ba sahu na farko ba yace wallahi tallahi da sun nema ayi ƙuri'a dan wane shi zai shiga sahu na farko wanda aka yi ƙuri'a sunan shi wato shi zai shigo sahu na farko saboda falalar da take cikin kiran sallah da falalar da take cikin sahu na farko idan muka dauka malumai sun yi bayani akan menene kiran sallah kiran sallah dai hakika fardu kifaya ne idan wa'ansu suka yi idan a gari wani masallaci yayi wani bai yi ba hakika sun dauke ba amma dai a gama a cikin duka gari a ce ba a yi kiran sallah ba hakika wannan aikata haram me ake ce ma fardu kifaya shi shine duk ibadar da mutum da zai yi idan wani yayi ta ya dauke mai ita kamar neman ilimi fardu kifaya ne wani idan ya yi ilimi ya dauke ma wani amma dai a lokacin da kowa bai tashi yayin shi ba to ya koma fardu aini kowa wajibin shi ne ya tashi yayin fardu aini shi shine kamar sallolin da muke yi wani bai iya dauke maka sallah kenan wannan wajibi ce a ainihin ta kila sai ka tashi da ita shi ko fardu kifaya idan ka yi shi idan wani ya tashi ya yi shi to hakika ya dauke maka shi kamar sallar jana'iza kamar sallar jana'iza idan wa'ansu suka tafi suka sallaci jana'iza to hakika sun sauke ma sauran mutane kenan lokacin da aka samu al'umma wa'ansu suna kiran sallah wa'ansu kai to hakika wa'ansu sun dauke ma wannan mutanen amma dai idan aka samu gari duka ba a kiran sallah hakika to jinin su ya halatta ya kamata a zo a yaƙe su saboda maganganu da malamai suka yi kuma suka ta yi faɗa mafi rinjaye lalle barin kiran sallah to a yana ana iya yaƙan mutum ana iya yaƙan mutanen gari akan rashin yin kiran sallah in dai sun yi imani da Allah hakika kuma idan muka dauka kiran sallah an shar'anta shi ne a garin Madina a garin Makka kurum salloli ake yi ba a shar'anta kiran sallah ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauro garin Madina sannan aka shar'anta shi kasancewar magana da manzon Allah ya yi kamata ya yi a sanya wani abu wanda zai iya sanyawa ya dinga tattara mutane a wurin sallah wa'an suka ba da shawara a sanya wata karaurawa wanda za a dinga kadawa shi kuma shi addinin ya kore mana mu dinga koyi da Yahudawa da dan muka dauka Yahudawa su ne suke kada ko Nasarawa su ne suke kada wannan karaurawa lokacin da za a zo a yi sallah a hadu wuri a yi sallah idan suka tashi hadu su a tunci mu kuma addinin ya kore mana wannan aka ce a'a ba a yi ba aka yi ta iktirafin abubuwa da yawa bihayatan dai Abdullah bin Zaid al-Ansari shi ya yi mahalci ya lakana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jawabi ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani a cikin mahalkin shi aka faɗi ba Bilal Bilal yake kira sallah ke nan idan muka dauka Bilal shine ladani na farko na daga ladani na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladani na biyu shine Abdullah ibn Ummi maktum ne makahon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake barin shi yake jagoran takkaran Madina idan manzon Allah ya yi jagoran shine ladani na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ladani na uku wanda ba a san shi ba shi shine Abu Muhzara yaro ne lokacin fatahu Makka yayin da ana kiran sallah yake kiran sallah manzon Allah sai ya ji shi yana da dadin murya sai ya ce a kirawo mishi aka kirawo mishi manzon Allah ya lakanta mai kiran sallah yake kiran sallah amma ne talqinin da yayi shi shine irin kiran sallah da muke yi na yau da gobe sabanin kiran sallah da ake yi a garin Madina idan muka dauka mazhabin Imam Malik mazhabin da ya shahara a nan cikin mujtama'inmu zan mu gani tarbe suke yi irin wannan kiran sallah da muke yi a masallatayyanmu da sauran masallatayya na gargajiya wanda za a ce Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ka ji aji shuru sai an yi da wadansu sannan a dawo kuma a daidaita shine at-tarbe sannan mu kuma irin kiran sallah da muke yi shine muke tashbihi in ci a ce Allahu akbar Allahu akbar a bayyane Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah shi shine irin wannan kiran sallah shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana ma Abu Muhzara kuma yaro ne wanda yake dadin murya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana bi wannan kiran sallah kuma yake shi shine wanda aka samu a garin Makka ake ta yi kuma shi shine wanda muka dauka muke ta yi a yanzu yake cewa wannan hadisi na 61 yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala umira bilal an yashfa'a al-adana wa yutira al-iqama wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya zano shi a cikin sahihin shi a sahihul jami' a cikin kitab al-azan babul azani masna lalle kiran sallah ana bibiyan tashi kenan bibiyu ne idan muka daika juz'i da na daya shahi na 125 hadisi ne lamba ta 605 zan mu same shi hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Qilaba an Anas bin Malik kuma haka shi ma Imam Muslim ya ambaci wannan hadisin a cikin littafin shi Sahih Muslim cikin Kitabu Salati babu al-amru bishaf'i al-adhani wa itar al-iqama babi wanda yake bayani akan abibiyanta kiran sallah ita kuma iqama ayi ta so daya idan muka leka juz'i na biyu shahi na uku hadisi ne lamba ta 378 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas bin Malik idan ban manta mun bayani wane ne Anas bin Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda aka kawo wa uwai ma'aikin shi Ummu Sulaym ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana dan shekara 10 lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 tare da shi yana bibiyar dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa garin Basra ya mutu a can a shekara ta 91 a wani kauli ya mutu a shekara ta 92 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umira bilal an yashfa ala azana wa yutira al-iqama lalli a umri bilal ya bibiyanta a shafa shi shine abinda za a yi shi guda biyu kamar yanda muke shafa'i da wuturi ko shafa'i biraka'a biyu shi wuturi kuma biraka'a daya mara kenan shine wuturi idan an umurci bilal da ya bibiyanta wurin kiran sallah da yin kira al-iqama kuma lokacin da yazo iqama shi ta kuma ya daidaita ta kenan yayi ta so daya kenan kiran sallah a yi shi so biyu ita kuma iqama a yi ta so daya idan muka dauka zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni saboda kiran sallah a kirayi mutane su zo su sallah ita kuma iqama da aka ce a yi ta so daya saboda mutanen sun faru kuma iqama ta da ta ne za a yi ba sai ba an bibe ta ba ina tunanin kasancewar lokaci ya ja da kai wa'ansu mas'aloli karkashin shi kiran sallan da ikama wanda ya kamata a ce mun dan tattauna su kasancewar lokaci idan muka shiga lokacin baya ba da dama ba minti biyar ya rage mana kenan muna iyawa mu bar su in Allah kai mu sati na gaba sun yi mu dora a kan wannan idan inda akwai wancan baya kamar minti biyar yin su gama dan muna iyawa a bangaren darasi. Zan mu zo kan mas'alolin suna daga cikin wanda zan mu tattauna. Akwai mas'aloli da yawa karkashin shi amma dai zan mu zafi mafi mahimmancin mas'alolin sai mu tattauna su insha Allah karatun mu na gaba. Shafa'i da wuturi bayan an kira sallar asuba. Ha? Yayi shafa'i da wuturi. Eh. Lokacin su ya fita. Shafa'i da wuturi ana yin su ne a farkon dare ko tsakiyar dare ko kuma ƙarshen dare. Matukar alfijir ya je toto lokacin da ya fita. Kana iyawa duka lokacin ta ne har minti biyar kamun alfijir ya je toto duka lokacin ta ne. Amma dai bayan shi bayan alfijir ya je toto babu wata sallah shafa'i da wuturin ka ya kusa kamar yanda hadisi wanda yake bayyanawa babu wata sallah a ta dare bayan shafa'i da wuturi sai raka'atan alfajr shi kuma raka'atan alfajr ana yin su ne bayan alfijir din ya je toto kenan duka wannan lokacin shafa'i da wuturi ne idan mutum idan yayi shi a farkon dare to bai da inci yayi wata sallah sai alfijir raka'atan alfajr sai a yayi lokacin da alfijir yake to yayi raka'o'i guda biyu na alfijir bayan shi kenan idan ka bari lokacin alfijir ya je to babu wata sallah sai raka'ata da fajr kenan mu yi kokari wannan alfijir raka'ata wa shafa'i da wuturi mu yi su kamun fitowar alfijir idan alfijir ya je to wannan hakika wannan lokacin alfijir shafa'i da wuturi ya tsaya na'am raka'ata da fajr idan kana yin ta a cikin masallaci amma dai sunna wadda ta yi mutum ya yi ta a gida ai kamar yadda muka gano isra'o'in da raka'o'i guda biyu wanda manzon Allah yake yi idan mutum ya yi su a gida to sun yi amma dai kuma idan mutum ya yi su a cikin masallaci kuma ba wani wannan almuhimmi dai a yi su amma dai cikakken ladan su na sunna a yi su a cikin gida insha Allah. Ba umarni ake musu su tafi ba idan suka nemi izini to ka hana su haka manzon Allah ya faɗi idan sun nemi izini a bar su su tafi masallaci to bai kamata ba a hana su ba sai dai idan ana jin tsoron wata fitina in suka huto masallacin suna biye-biye tafiya can tafiya gidan wata a tsaya a yi gulma a yi kwa wannan to wajibi ne a hana su amma dai idan ta huto masallacin za ta yi sallah ta dawo gida to bai halatta a hana su. Ana halawa ne idan lokacin ake tsoron wata fitina tana iya haddasuwa wata fitina tana iya samuwa akan hanyar ta masallacin ko kuma a cikin masallacin kenan wannan ana kore jalbul masalih dar'ul mafasid a wannan dar'ul mafasid aula min jalbi al masalih ana kore banna yayi a kawo gyara ayi kokari a kore banna kenan hana tan kore banna ne kenan yayi da abarta ta kenan duk lokacin da ake tunanin idan ta tafi zai ta kawo fitina to ai hakika abin da yake a hana ta tafiyar shi amma dai idan ba wata fitina to haƙƙin ta ne kuma kai kuma umurni ne aka maka duk lokacin da zai ce na huta zan tafi masallaci to bai kamata kai ka hana ka ba la tamnahu ima Allah masajid al fati suna iya shiga cikin masallaci inda maza suke yin sallah kamar yadda muka samu hadisin da muka karanta sahabban manzo Allah mata suna baya maza suna gaba ha ake har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin sahu shi shine sharrin wannan sahu na maza wanda yake karshe ko mafi sharrin sahun gaba na mata eh ana samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kizari eh wanda idan suka yi sujada idan suka taso bayan su yana kwarewa sai aka ma mata umarni idan aka tashi su dan ringa dan jinkirtawa har sai maza sun tashi sun daidaita samansu saboda ni idan muka dauka ai suna kallon su saboda kurum yake raba su tsakanin su da su ga maza haka matan sahabbai suke zuwa suke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك